ba tare da an hwahwata ba an maida ta ƙarya guda
duma talkas data mosegis talkas ta san worta zon wargin kenna mu kosti zan na charo den talkas ta qal shinartan duma antin kida stayin alghaya mera fallan ne ta takin aluman ta mu cikkan amma sarwa talkas ce mu cikkat kirba adalman afallan ne ta stazuwarta mera agin cinilwa cinilwa cine shi togga da qazador ada toggar cinin kenne falan falwasan ada sak cinilwa cini safalla merinki ashtwagga ad stoguwiji alaxta da tafomo citan itawa naskiria wala gure da gwada ta go falan falan tare ta naskiria merin masa dumata zuburata atamo sta gud swiji wan gurja fe la taqal tidan wala gure watne ta mochi kirba addan baxsam magnu merin masa ce mudarrat ntada tatatwa tsinki weda inta mera rakhta tefanta amma lana sarne guwa meda yadduma essawi cin sana mosnata daga sun mosat
da ake azawa can gaba guda biyar haka suke
munin kai jaguwa within filaje gurewa tun duma
da ake gane shi ko daga ne
walatta he da ki gugan asutwat duma mazgast shabuji kirbat silagas to kakalan guta zuwarta ki duya da tawansan ulanderson arwar to ake zna mazlanderson anta wija ta so sun mugu
ya jumun mun ya ishe shi
ma filagala ka wunta gin duma kin da bawara na dar nasan filas
yawa abin da yasa
gurewat ne ci ta waje gala dar filade qilsan tizizra mochi filas fragat tizri ars mustumro mochi glaznin
ya canza ruri
innar egg with white aglin da ewa tunduma
yawa salan rawar da yake ta hada su
gore wat na qasa tswad daga makwata mustaga ral misala da ta sambagna chado den tete fel sukme da cina zanzinata chado den cini saglin duma daga to aqal sukna snat kidba gana ta hada ruwasi wayna ta hada tin cha suglin kida edo wanne wanne shin gura duba me disna wan duma tatawata ita go qorsa shaqal qora lgada ta ya tilmi sala jinta me tunus dubanta selisnit amma za sort senelis aw do ta gin duma gatta ta qiba ta chtak tamal lafetna na lafetan kaka
kaka de garam garam kap jam kaden kap den de kaden kaka de gajam gajam
si duma na ishi shi negra konni